me sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai zamanta a garin Rano karkashin mai shari'a Abdul Mai Wada, inda wani mutum mai suna Ibrahim Abdullahi ya shigar da kara, yana karar wani lawyer mai suna Ibrahim Babangida wanda ya zargi cewar wato yayi masa ciniki cikin ciniki. Wato tunda fari shi Ibrahim Abdullahi yayi korafin cewar ya siyi wani fili, kuma ya siyi wannan fili naira miliyan 20, ya biya kuɗi kuma naira miliyan 8,700, daga ƙarshe kuma an siyarwa da wani wannan fili. Kuma ya bayyana cewar wato a chambar shi wannan lawyer yake biyan kuɗinsa, ake kuma ba shi rasiti, sai dai a ƙarshe babu filin, kuma ya nemi kuɗin nasa ya rasa. Sai dai bayan fitowa daga zaman wannan kotu, mun tuntuɓi shi wannan lawyer Ibrahim Babangida, wanda ya bayyana mana cewar shi mai ƙara ya san inda kuɗinsa suke. Akwai wani mai suna Muhammad Umar, wato wanda shine dalalin wannan fili. Wannan lawyer ya bayyana cewar wannan dalali kuɗin suna hannunsa, kuma shi kansa mai ƙara ya san da wannan magana. A zaman kotun na yau kuma, wato ɓangaren waɗanda aka yi ƙara sun zo da roƙo cewar suna son a buɗa domin a saka shi Muhammad Umar a cikin waɗanda ake ƙara, saboda wannan kuɗi da ake nema naira miliyan 8,700 suna hannunsa. An kuma tsage zaman wannan shari'a, sai ranar 28 ga watan gobe za a fara sauraron shaidu a ƙunshin wannan shari'a. Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai zamanta a cikin garin Rano.